ashirin nan nishadi yau bakwancin wa muka samu
wato kun samu bakwancin Abubakar Abdullahi
wanda aka fi sani da
Abuja Jaya
to kai a mawakin nana ya kake ko hip hop ne
ina bangare ne na hip hop
to me ya ja hankalin ka har ka fara waka
gaskiya abin da ya ja hankali na fara waka wato tun ina karami ne ina son harkar music ne da waka saboda in naga wasu guys suna yi abun yana burge ni sosai to har na nima na ji ta'awar abin na fara to aka dai muka fara
muna mutum shekara nawa
oke yanzu za a samu irin shekara biyu haka
da farawa
ko biyu da rabi
da wace aka fara
mun fara da wata waka ne wai mun kasa
tatil
din
a raira wannan bidita
oke nema nake cewa chorus din dai ana cewa wai mun kasa mun zo da sabon wai mun kasa mun zo da sabon sau to shine din muke a chorus din to ba nake cewa arab ana mana kallon na karshe amma mun wata masu tashi kai naga gidansu ba a taushe abincin rana sai dai fa sai karkata kurin ina da bausi dan one time zaka zama musi I'm the one that killed the beat before you taught me brush your teeth don't talk to me I hamid anything I say come tell me don't start
it
wannan abun da yake sakon da yake cikin ta abun da ya samu kawakan nan ne to akwai wasu guests namu da muke tare da su wato in mun yi waka mun ajiye mun rubuta to sai suke ta mana magana cewa ai ba za mu iya ba za mu yi waye ba mu ba mu da idea mu yara ne waye waye to shine abun da ya samu kawaka
to banda wannan sai wace ce
oke to wanda dai aka fi sani na da ita gaskiya kutaka rawa ce
mujita
oke kutaka rawa ya ku taka rawa ya ku taka rawa wannan shine chorus din wakar abba su kuma nake cewa everybody nigga duka sai mu fara tare in na fara haba nigga sai su fara tare ifa take microphone sai mu fara tare imana sai mu fara tare imana haka ne sai mu fara tare sai mu taka indigo sai mu taka tare wannan eh gaskiya ne wannan sakon ta ne dai kawai dai ana cikin nishadi ne da ni da aboki na mu kuma muka waka da ni da Yusuf Soja da Sonic Man kawai ana cikin nishadi ne sai aka kunna kida sai aka fara freestyle aka fara fitakarawa sai aka ji abin da zai bada ma'ana kawai aka abin da ya kamar da wasa sai ana yi to sai kuma gashi nan aka zo aka yi kuma sai abin ya bada ma'ana
to da ka fara waka me iya ya kaskace
eh to gaskiya dai dole dai mu iya mu ya wasa da mun ka fara waka sai ka dan samu kalubale wanda za a ce kai kamata yi kaza da kaza da kaza to amma da suka gare abin dai kamar da dan alamun nasara a ciki to ba yadda suka iya ko sai sun rabu da mu sun ce to shike nan mu ci gaba Allah ya bada sa'a
ya al'umma suka kalle
ka eh to gaskiya lokacin da muka fara ba ma yadda ba a kalle mu ba wasu su ce mana ma bukata wasu su zage mu wasu waye to sai gashi yanzu kuma abin Allah ya taimaka dai ba dai kamar da ba
an gama karatu ne
eh to dai ban gama ba gaskiya
to ana da niyyar koma karatu
eh gaskiya ana da niyyar sai ma kwa
Yes,
can you do that? Kondi ina sister ne.
O baka gama secondary?
Eh, ban gama
secondary. Ya haka waka da kuma karatu.
Eh, to ai. Ai ba wani abu bane. Shi ya waka ai sai time ne, sai kana da shi ne ba ko yaushe ake yi bane.
An san.
Ah, ba ya dauke mu hankali gaskiya.
To ne babban burin sa a harka ta waka.
To babban buri na gaskiya ya wuce na samu abin da nake so wato a samu suna a popular ayyuyi dai. To dai abin da wani bi ta ga gaskiya
a ba wajen ka wani irin sakon
kake isa eh to gaskiya dai ba ma irin wanda bana isarwa
wanne kake isa wani irin wanne
ne eh to sakon da nafi isarwa dai sako akan yawancin mutanen da zaka ji akwai mutanen da suna waka to amma ba su san me waka ba su je su yi ta zagi da dai abin da ya bai kamata ba bai ci da wai to amma dai gaskiya yawanci wakoki na nafi akan mutanen da suke irin wannan sidina ba kyau bane kaza da kaza tunda wasu ne suke sa mutum ya zama wani abu ba ko dai waye wasu kuma sun an musa wani abun ma sai su dinga dauka da zafi kuma su dinga bin mutane suna zagin su waye to gaskiya na fi mu akan irin wannan kawai su dinga bari komai daga ubangiji din Allah ya tsara zaka samu abu to ba wanda zai yi sai ya hana ka
to shi ka ta da shirin da muka yi wa ita ce mu ce mana bai tun koyo mana amshi idan muka tsiye ka muka ce kai mana bai tun koyo shi zaka yi ko fa zaka sha kai
a ba mu dala ai za mu dan dala okay
to arera
okay yanzu na kan iya cewa jajjayi ni a gari that's why they call me fari if you need a gara kari If you need agaragari, get my number, you can call. Look my body and my soul. I don't have money to turn my soul. Not our yazini ne na daya dan haka gani nan abun hanya mu muke kifa babu tsaya. Kai babu tsaya. Yace kamar haka ai zai go.
Yazo ne da kake kiro
ta. Eh mana to dai ai abu da yado da shi ana dan hada hada. Ai biyan na dan to zikirin nan.
Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria. Thank you.